lovers. Tell me now what that look on your face. She put her hands on my lip, making bits in this conversation.
Baby said, when you're talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head. Now you really want to. Baby said, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Now you really want to.
Da 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 da